الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز. رضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ينقوى نعمنا سلم إرساء دين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta Juma'a mai albarka, wanda muka saba gabatar da darussa a cikin littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba ku manta ba mun yi maganan cewa za mu ci gaba da gabatar da silsila na tarihin wato sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a musamman a wannan wata da wato ya shafi wata ne wanda a ciki aka haifi sayyidina Aliyu karamallahu wajha, kuma a ciki aka haifi Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu, a ciki aka samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ciki ne aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda ba za mu mun riga mun yi majalisi jiya kan Isra'i da Mi'raji a can gidan liman, wanda mun yi gabatar da duk wasu abubuwa da suka samu da suka shafi Isra'i da Mi'raji, wanda yake da bukata yana iya zuwa ya karbi a audio din da aka dauka a wannan lokaci. Wasatin da ya gabata mun gabatar da tarihin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ko ganin cewa watan ba za mu kai sati mai zuwa yana nan ba, don haka ba wai dan tartibi ko jeran ta wannan shine yake kusa da wannan yake tafiya wato bayan wannan ba a cikin kulafa urajidu, dan ganin dai shi Imam Ali karramallahu wajahu a wannan wata aka haife shi, to a cikin watan mu samu mu yi tarihin sa ya zama kamar mun yi maulidin sa. To za mu ketare sayyidina Umar, za mu ketare sayyidina Uthman, yau za mu yi magana akan tarihi da rayuwar Imam Ali alayhi salam. Mun ga dama ka faɗa ka baka yi laifi ba, kuma ba ma ja da duk wanda zai ce Imam Ali alayhi salam, ko zai ce Fatima alayhi salam, ko zai ce Hassan alayhi salam, ko zai ce Hussein alayhi salam, ba mu jayayya da wannan, ko da yake dai ana cewa radiyallahu anhu kamar yanda ake jira ga dukkan sahabbai, amma waɗannan da suke da haƙƙi na ahlul bait rasul, kuma muna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Don ka ce wa alihi ai kai maka sarka musu kuma salati kenan, dan haka balle ka ce alaihi wassalam maka yi daidai kai. Kuma Allah ya ce salamu alaikum ahlul bait, Allah ma ya mun sallama ahlul bait rasul sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka dukkan haƙoƙi da ake ba wa mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ashabu turuqi sufiya ba ma ja a kan mu ne, a kan idanunmu ne, kan mu ƙasa muna ladabi gare su. Sai dai mu ba irin waɗanda matsayinsu da girmansu zai sa mu kuma sauye matsayin wani, ko mu naƙasa shi, ko mu wulaƙanta shi, ko mu zagi wani sahabi, ko mu sauye masa haƙƙinsa ba. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين وديا تبت دع الله وند شيني ولي مصورا الله ناصر المستضعفين وند shine mai taimakon raunawa na wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin anbiya'i wal mursalin ira da azizin Allah tabbata da kitamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dangin sa da sahabban sa baki daya bayan haka zamu yi magana kan Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu daya daga cikin al ulama al mubashirin malamai gawurtattu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma a bangaren ilimi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabbai sun yi masa jinjina sun masa tabba sun yi masa wuya daya daga cikin manya-manyan masu zuhudu sanannun masu zuhudu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin waɗanda ke a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake gasa da su ko yake gasa da shi wajen zamowarsa gawurtaccen mai gabatar da hutuban da babu wanda ya iya hutuba kamar ta daya daga cikin zarumai wanda a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaf an masa shaida yayi champion a wajen abin da ya shafi zarunta daya daga cikin baraje barjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayaki ne na ƙasa mayaki ne na dab na kan dabba ko kan doki ko wani abu makamancin haka mai kada zarumawa mai daukan tutan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a ranar Khaibar yanda aka haifi Imamu Aliyu da yanda aka rene shi Ali ibn Abi Talib an haife shi a Makka wasu ce a ɗakin Ka'aba wasu ce a kusa da ɗakin Ka'aba an rene Ali ibn Abi Talib a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi kafin aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da shekara takwas Ibn Ishaq ya rawaito daga Mujahid dan Jabr yace ya kasance daga ni'imar Allah subhanahu wataala da Ali ibn Abi Talib cewa a lokacin da yake yawo Quraishawa an samu yanayin tsanani na ƙarancin abinci ya yi musu yawa Abu Talib kuma baban Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ya kasance yana da iyalai da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abbas babban manzon Allah dan uwan Abi Talib din shi Abbas ya kasance yana da wadata shi ma Abi Talib din yana da dan gwargwadon hali amma yawan iyali ya sa abin da yake da shi ba zai wadace su ba to shi Abbas yana da cikin mawadata da cikin Bani Hashim sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi cikin shawara yace ya kamata mu sassautawa dan uwanka nan nauyin iyalinsa kowanne mu ya dauki yaro ɗaya cikin yaransa sai Abbas ya yarda da wannan shawara sai suka tashi da manzo sallallahu alaihi wasallam tun lokacin fa ba a masa wahayi ba sai suka tafi gidan Abi Talib suka bijiro masa da wannan shawara tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Talib shine ya raine a ƙarshe saboda haka shine sakawa wanda ya masa alheri ne da alheri kamar yadda shi ma ya raine shi to shi ma yana son ya raini ɗa ya ɗaya daga cikin ƴaƴansa to shi ne suka je wajen Abi Talib suka gaya masa wannan shawara sai Abi Talib ya ce idan kuka bar mun aƙilu a wurina to duk abin da za ku yi da sauran ku je ku yi shi aƙilu wani Sayyidina Ali ne karramallahu wajhahu shi ma sahabi ne gawurtaccen sahabi ya rayu da manzon Allah shi aƙilu sallallahu alaihi wasallam ya kuma zauna har zuwa khalifancin sayyidina Ali. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin zabin da suka yi shi sai Allah ya sa ya gaci sayyidina Ali a matsayin yaron da zai rasu. Lokacin sayyidina Ali yana dan kankani. Shi Abbas ya dauki Ja'far ya raine shi. Sayyidina Ali bai guje ba yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi. Ya kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma gaskata shi musulunkan Imam Ali karamallahu wajhahu. Shi Ali karamallahu wajhahu da kansa ya fada yaddan Allah ya tabbata gare shi yace an aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Litinin ni kuma na musulunta a ranar Laraba wato Litinin talata Laraba kwana uku bayan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine farkon wanda ya musulunta daga cikin yara kanana don lokacin da ya musulunta take sanin sa shekara 8 saboda karanci ce sanin sa da yanda ya tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in tashi sai yana karami ya zamanto bai san wata tarbiya ba in ba tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi akan kyawawan dabi'o'i bai taba yin wani abu na kuruciya irin wanda za a ce tun game da kuruciyan yaro ba bai taba bauta wa gunki ba kamar yadda muka faɗa shi ma sayyidina Abubakar haka ne bai taba shan giya ba kamar yadda muka faɗa shi ma sayyidina Abubakar bai taba shan giya ba bai san wani hanya na wasa ko yin abu kunya ba. Sayyidina Ali ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa shine wanda ya kwanta a ɗakin manzon sallallahu alaihi wasallam a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira duk da ya san hadarin kwana a ɗakin a wannan lokacin ba wai ya kwanta ne bisa rashin sani kuma yana da wayonsa ba wai yana yaro karami sosai ba tunda idan ka hada shekara 13 ai sai da aka shekara 13 manzon Allah ya hijira ko to ka dauki shekara 13 nan ka hada da shekara 8 nawa 21 to lokacin da ya kwanta a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada jininsa a madadin manzon Allah yana da shekara 21 dan haka yana jin karfin sa na zamanin samartaka. Lokacin da ya kwanta kafirai suna waje suna bakin kofa suna jira ya yadda ya zo ya shiga ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwanta akan shimfiɗa na ya zo ya kwanta akan shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lulluƙu da mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bari sai lokacin da Allah ya masa izini sai ya fito su kuma kafirai Allah ya jefa musu bacci suka yi ta bacci a kofar gida ya fito ya ɗebi ƙasa yana karanta suratul Yasin yana zuba musu wannan ƙasa a kan kuma duk wanda manzo Allah ya guguɗa masa wannan guba to sai da aka je shi a Badar duk wanda annabi ya watsa ya zuba masa wannan ƙasa a wannan rana to da yaje yakin Badar an kace shi a wuri yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace dalilin da yace shi ya kwanta manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa ne ya fada yace saboda akwai ajiye ajiye na amana na kafiran Makka a hannuna gashi zan yi hijira in tafi Madina babu wanda nake dan baki wannan amana ya mayar musu da kayansu sai wanda yake jini na don a al'adar Larabawa musamman Quraishawa babu wanda zai mai da amanan da aka baka ce jininka wanda kuke da nasaba ta jini da shi don haka gashi dan gidansa ne dan renonsa ne kuma jininsa don haka ya baki wannan kayayyaki duka wani ya bada dubu kaza wani ya bada kaza wani ya bada kaza kowa ka mayar masa a hakan fa a rashin imani su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rashin yaddan su da cewa annabin Allah ne amma mutum sai ya dauko kayan sai ga ba wanda zai ba shi amana bai cinye ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo masa ajiya ya ba shi kuma shi saboda cika amana da cika alƙawari ya ga wayannan kafirai an tuntuce mu ne sun yanke mu ne sun ne bai irin wannan tunanin ba cewa saboda haka sun kakkace mana wasu mutane sun kwace mana musu dukiya bari mu ma mu rama ai kayan su mu ma mu mai mu cinye to manzo sallallahu alaihi wasallam bai haka ba wuraren da Imam Ali karramallahu wajahu ya alanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu ya alanta yakin badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mashhura wanda suka halarci yakin badar ya alatu uhud ya kasance yana cikin yaki rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki a bangaren dama na yakin tare da tuta wanda suke tare da shi da Mus'ab bin Umayyah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kire yaki yake kire yaki ne a matsayin tsari Uqab kamar yadda ake ce tutan sa Uqab gaggafa yake kire yaki ne a matsayin tsuntsu mai fukara aka manzo sallallahu alaihi wasallam yake kire yaki akwai bataniyar gaba wanda take daidai da kaman kan tsuntsu akwai bataniyar dama wanda take kama da fiffiken dama akwai bataniyar hagu wanda take kama da fiffiken hagu akwai uwar yaki wanda ita ce kaman ciki da baya da komai na tsakiyar gangan jiki kenan akwai kuma jelan yaki wanda su ne suke biyowa baya dan haka tsarin tumdular soja na yaki wanda bataliyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirya su ne a tsarin tsuntsu wa'anda suke gaba mafi yawanci sukan kasance murmat ne maharba ne masu cibiyoyi su ne suke wajen kai wanda ya daidai da kaman bakin tsuntsu mai tsakwadi wa'annan rumatu za su fassa za su sanyaya dukkan wani maya wani yaƙi duk da ya fuskanto za a fara rage yawansu da wa'annan masu harbi da kibiyoyi a rage raunin mayaƙa bataliyan gefe za su yi mamaya ta hannun dama to shi ne ya sa sayyidina Aliyu kamanda a wannan gurin aka ba shi tuta a yakin bataliyar hagu ma za su yi mamaya ta hannun hagu sai a yi wa makiya kofar rago kamar su ya daga fuffukensa ya yi haka haka za a yi tsakiya mata masu jinyar marasa lafiya da kayan abinci da kayan fada da dukkan wani tanadi na yaki to yana tsakiya da kuma dakaru mayakan ƙasa wanda ba su kan dawaki na dawaki suna gaba mayakan ƙasa suna bin wanda suke tafiya da dawaki masu dawaki suna ɗauke da su maki da sauransu wanda za su kakkake su yayyage wanda suka gama sannan sai daga baya sai kuma dakaru na ƙasa sai ta ƙara da wanda suka samu to haka ƴan bayan nan su kuma su ne suke tsintan abin da aka zubar suna ɗauke wa'anda suka aka rauna na kar a tafi a barsu duka wani abin da yaƙi ya zai wuce ya bari to su za su tattara kan rauna su za su taimake shi wannan shi ne tsarin yaƙi to sayyidina Ali ya kasance a yaƙin Badar yana kan ɓangaren dama tare da Mus'ab bin Umair ya halarci yaƙin Khandaq yaƙin tonon rami karamar hara da aka yi na Madina a ranar ne ya kashe barjan baradan kafirai mashuhuri Amr ibn Wudd al-Amiri sayyidina Ali ne ya kashe shi wanda kafirai suna ji da shi a wajen ƙarfi suna ganin ba su da wani makarfan mayaƙi kamar sa amma sayyidina Ali ne ya gama da shi ya halarci sulhin Hudaybiya wanda aka yi lokacin da aka je za a shiga Makka suka ce ba za a shiga ba sai a dawo ya halarci yakin mubaya'a na Ridwan sakada radiyallahu anhu min izbai unaka ta tajjar ya halarci yakin Khaibar shine ma yayi babban wato shine babban komandan da manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya ya baki tuta na cin Khaibar ya kuma yaki na gwaminta wanda a lokacin ya karya babban komandan Yahudawa ne ji da karfin nan marham sayyidina Ali ne ya yake shi ya gabare yasa garkuwa aka balla kofar Khaibar kuma aka shiga aka yake Yahudawa ya halarci umra wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya je yi daga baya bayan an yi sulhul hudaybiya umran da ake ce mata umratul qaba kuma umran rankon wancan umra da aka yi niyya wanda anan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata anta minni wa ana minka kai nawa ne ni naka Imam al-Bukhari ne ruwaito wannan duk hadisin da za ku ji mun kawo game da duk abin da ku ji mun kawo game da martaba da daraja da kima da kwarjini da sadaukantaka na Imam Ali karamallahu wajhahu su Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah da sauransu malaman sunnan su suka ruwaito ba mu tebo a wani littafi ba sai a littattafan malaman sunna don kasancewa malaman sunna ba makiyan Imam Ali bane kuma waɗannan darajoji duk da ake faɗa na Imam Ali a littattafan malaman sunnan aka samu a bakunan waɗanda mutanen yanzu suke zagi a bakinsu aka ji wannan matsayi din inda suna kinsa ba za su faɗi wannan matsayin ba mai kinsa baya kwanzanta ka baya faɗin martabarsa baya faɗin muƙaminsa don haka a gurinsu aka ji na ya halarci yaƙin fatu makka ya halarci hunainu ya halarci yaƙin ta'ifa ya yi yaƙi cikin wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta banda wasu wurare wanda manzo Allah ya ce ya jira ya zauna ya masa gadi makka ai madina ya je umran da irana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya tashi daga irana ya doki makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ai da ta fada shi sarki alqali kuma mayaki da yaje fiyo yaman banda Khaibara da manzon Allah ya naka ba shi huta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tura shi yaman gaje ya ci yaman amma ba da yaki ba an tura safai da dama yaman da su yi kauya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Imam Ali karamallahu wajhahu sai Imam Ali karamallahu wajhahu ya je yaman shikenan kawai sai suka yi kauya ba tare da yaki ba suka yi saranda aka zo aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa yaman da baki ɗayansa ta yi kauya ga sayyidina Ali manzo Allah ya fake ya sujada don godiyar Allah kuma manzo Allah ya naka shi kuma ya je ya rike su a matsayin sarkin su shugaban su bayan ya tura Mu'adh ibn Jabal shi ma ya je ya rike ya mace duba yadda manzo Allah ya tura Mu'adh ibn Jabal ai ka ga bai tura wasu ba amma ya tura irin su Mu'adh ibn Jabal dan haka yadda manzo Allah ya zaba haka yake an tura shi yaman din ne tare da rakiyar Khalid bin Walid ya kuma zo ya tarbiyyar ya riki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah zai yi hajjin ban kwana ya zo da hadiyoyi daga yaman manzo Allah ya farin ciki da wannan hadiyoyin kuma ya yi harama irin haramar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi manzo Allah ya tara cikin yanka hadiyoyi da soke raƙuman da ya kawo makka a suka soke tare manzo Allah ya bar masa tsarin saura a wannan guri ne wani daga cikin sahabbai ya zo yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su son mulkin Aliyu da yake wa Yaman ya cika tsanani kaza 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 yana faɗa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana takura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan minbar yace me yasa wasu mutane suke mutukan jagorancin sayyidina Ali da na bashi a Yaman to a wannan gurin nan ne ake cewa gadirul kaf bayan an dawo daga hijjatul wada wannan mutum yazo yana wannan suka din kuma wannan mutumin baya cikin masuforan sahabbai balle kace wayanda suke sukan ne ko suke zagi baya cikin to da yake sukan cewa gashi manzo Allah ransa ya baci ya hau kan wani tudu ko minbari wasu ce tudu a wurin da ake cewa gadirul kam kududdufin kam yace me yasa wasu mutane suke sukan kalimantan mulkin sayyidina Ali wa ayama man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda ni ne mai gidansa to yadda sayyidina Ali ma mai gidansa Allahumma wali man walahu wa adi man adahu Allah ka kome son Imam Ali Allah ka yi gaba da mai gaba da Imam Ali wannan abin da duk tarihi ya rawaito kenan ba wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau na naka hufa Ali bane a'a yayi magana ne martani ga waɗanda suka yi tuka akan mulkin sayyidina Ali a Yaman kuma su waɗannan mutanen da suke maganan khalifancin na karanta muka isbatul wasiya sun ce ai sun tunima Jibril aka suro ya kawo wahayi da sauran sannan kuma suka zo suka faɗa a wani littafin su kuma cewa a ra'ayi ne na sayyidina Ali yana ganin shi ne yake tantanta tunda shi ne suke Ahlul Baitur Rasul don haka babu wani maganar suka cewa ai a an boye khalifancin sa a an kafirce inda annabi ya naɗa shi tun a gadirul kam inda ya naɗa shi a gadirul kam su ma sun warware kansu me yasa kuma suka zo suna magana bayan an dawo daga gadirul kam din an zo madina an dawo madina har manzo Allah ya kwanta rashin lafiya sannan kuma a lokacin ya fara cewa a kawo takarda ya rubuta wani abu ashe mai tabbata a kan an bayar ba ke idan da ya tabbata a kan an bayar to menene ne neman kuma wata takarda yanzu ne har a ce wani ne ya hana a rubuta takardar dan kar a rubuta wannan abu dan ya san wata kila wannan abun za a rubuta ka da za ta an tabbatar a dan haka bakin harshen damo ya yi yawa an ce wasiyar daga sama aka saukar da ita tun tunni aka yi wahayi an dawo an ce a gadiro kan ne mun Allah ya tabbatar da an dawo an ce kuma a da za a rubuta ne sayyidina Umar ya hana a rubuta an dawo kuma an ce a yadda ijtihadin sani ya ga ya fi tantance to da haka mu ba mu yarda da wannan tasiri abinda aka sani a sunna za mu zo mu gani idan ya taɓa yi ko bai taɓa yin wasiya wa Imam Ali ba na'am hal awsan nabi sallallahu alaihi wasallam li ali bil khilafa tin manzon Allah yayi wa sayyidina Ali wasiyanci da ya zama khalifan sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya Abbas qala al Abbas li Ali radiyallahu anhuma sai Abbas ya samu sayyidina Ali yadda Allah ya tabbata gare shi yace sal رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الامر بعد في من الامر بعد كتنبيه من الله صلى الله عليه وسلم في wannan al'amari bayan sa kan waye zai jibance shi fa qala sai imam ali karramallahu wajhahu yace wallahi la asalu wallahi bazan je in tambaye shi wa innahu in mana'anaha in na tambaye shi yace ban da mu la yu'ina hannatu ba'dahu abadan mutane ba za su taɓa yarda su ba mu ita ba bayan su har abada idan da a ce tabbas an yi masa wasiki ai Abbas ma ba zai ce a tashi a je a tambaye tambaye ne abinda aka riga aka baya ba zai tambaya ba shi kuma da ya tabbatar an yi wasiki ba zai ce in na tambaye shi bai ba mu ba bayan ya riga ya bace ya zai ce in na tambaye shi bai ba mu ba wal ahadith sahiha as-sariha hadithai ingantattu wanda suka fito fili dalla sun kira ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yusi ilayhi sun ce cewa manzon Allah bai masa wasiya ba wala ila gairihi bai ma wani ba bai ce wani ba bai ce wani wani ba ballan wahabi zikr siddiq akwai abubuwa da yawa wanda suke nuna manzon Allah ya nannada su a matsayoyi daban-daban wani ya taba rike gari wani ya taba yin kaza wani ya taba yin kaza duka sun yi sayyidina abubakar ya rike limanci sun mun fada a baya da jagoranci da sauran sun mun fada a baya saboda haka kowanne akwai matsayin da an taba rike ba shi dama ya rike wani abu amma a ce bayan manzon Allah ce bayan rasuwansa wani ya rike to bai yi wannan kai mutane ma suna yawanci cewa ma ya fi ma nuna alaman cewa sayyidina aliyu ya zama ya jagoranci al'umma akan cewa sayyidina abubakar ya zama ya jagoranci al'umma a maimakon ma a ce ya ce sayyidina aliyu ta wurare da dama irin yadda muka faɗa a baya wata mata ta zo manzo Allah ya ce take in ban sane ka ba ya ce to in samu in ban sane da muke samu sayyidina Abubakar da kuma sallah da ya bashi jagoranci kuma su ne sawo'insa wajen shekaru sayyidina Abubakar shekarunsa tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu abokinsa wanda dukkan hidima tare suke yi da shi kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro yana da shekara 69 da uku to lokacin da manzon Allah ya rasu kuma sayyidina Ali yana da shekara nawa na'am 31 ko yana da shekara 31 kaga in ka kwatanta ma wayannan sahabbai sayyidina Umar kuma ya girmi sayyidina Abubakar ma in ka kwatanta wayannan sahabbai da baki daya manya manya ne lokacin shi kuma yana matashi zai yi wuya ma kama kwatan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne khalifa duk da dai shekaru ya kai ya zama jagora amma dai a yanda shi yake kallonsa a matsayin dattawa abokan wanda ya ɗauka a matsayin mahaifinsa bai wuya ya ce zai kutsa cewa ya yi jayayya da su a kan wannan al'amari sai dai da yawa mutane suna sha'awar ɗan gidanka ya gaje ka to wannan kuma ba za a rasa wannan ba da yawa mutane suna sha'awa kuma za Allah sai ya zama baya da ɗaɗin duk tsoron wayannan makirai masu wancan maganganu da a ce irin su Qasimu da Abdullahi allazi huwa tayyibu wa tahiru dun laqabinsa ne da Ibrahim da duk wayannan sun girma sun zama samari manya-manya sannan suka rasu da wayannan mutane sun ce guba ma aka ba su arziki da sun ce wani kwanaidin aka yi aka shirya wani abu aka je to sai Allah ya sa duk mafi yawancin su sun rasu suna yan yara saboda haka shi kuma sayyidina Aliyu yana da yayun sama raiman gidan manzon Allah ne bambanta shi da su Aqilu da su Ja'faru Ja'far an kashe shi kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu don haka aka bar Aqilu Aqilu shine wan sayyidina Ali inda maganan dangantaka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya fara nada Aqilu sai dai Aqilu ba shi rai ne shi ba Aqilu yana hannun baban su anan ya tashi har baban ya rasu a Abi Talib ya rasu don haka ya tashi ne a gida shi dan gida ne a gida ya tashi inda akwai wani wanda za a naɗa ga babban manzon Allah da ransa wanda ma yana jin shi ne uban imamu Ali karamallahu wajahu shi ne Abbas da Abbas nan babban manzon Allah kuma musulmi kuma sahabi kuma kalimi kuma wakili wanda ya cika manzon Allah alƙawari da amana ta kowane fuska ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dangantaka ne sai ya ɗauki Abbas ya ce ga babba na ya rike to me yasa ya zamanto duk da baki daya aka bar wayannan aka dawo ana rigima akan wannan wani ra'ayi ne wanda daga baya aka haddasar da shi ba wai ya faru ne tun zamanin su sayyidina Abubakar ba a farar da wannan ra'ayi da jawo waɗannan ra'ayoyi da waɗannan soke-soke ba sai bayan da aka kashe sayyidina Ali a lokacin ne aka samu waɗanda suka yi da'awar wai su masoyansa ne wanda sun kasu kashi biyu masoyansa wanda ba su shiga wancan tawaga ba da masoyansa wanda suka shiga wancan tawaga masoyansa suka ma zama kashi uku ga masoyansa mu ahli sunna wal jama'a wanda ana tare duka gabaki ɗaya masoyansa ne wanda magabatan mu ne suka je suka yi dangazo suka masa mubaya'a ma ga kuma waɗanda su ne waɗanda suke tare da shi kullum daga cikin shi asili na dangin gidansa da iyalansa da ƴan uwansu masoyansa na biyu ga waɗanda su ƴan ta'adda ne suka je suka yi dangazo suka haɗa kansu suka zo suka yi tawaye suka yaƙi sayyidina Usman suka kashe sayyidina Usman to sannan sai suka zo suka kurmutsa cikin mutanen sayyidina Ali waɗannan ƴan ta'addan da suka yi wancan ta'addancin suka zo suka kurmutsa cikin mutanen sayyidina Ali to su ne suka haddasa da duk wata fitina daga baya wanda suka mata suna ta zama rigimar da yanzu ake fama da ita su ɗin ma daga baya suka zo suka kashe biyu wasu suka fice daga biyayyar gare shi suka zama kawarijawa suka zama mafi tsananin masu biyayya da gaba a gare shi wanda su ne ma suka kashe shi kashi ɗaya kuma suka zauna a cikin tawagar amma suna ta haddasa damuwa wanda su ne har wanda suke kira zuwa ga cewa duk kafirai sun sahabbai sun kafirta sai ƴan kalira a'udhu billah da yawa daga cikin masana kissa wanda ba su da cikakken wato isnadi su suka kawo waɗannan rigingimu ta hanyar ƙarya da ƙirƙire-ƙirƙire suka ce wai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya wa imamu Ali sai ta kawo abubuwa wanda suna warware juna ba sai mun maimaita ba mun kawo su maganganunsu wanda yake warware juna amma duk wanda ya imani da Allah kullu mu'minin billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzonsa ya tahaqqaq zai tabbatar anna dinal islam huwa alhaq da addinin musulunci shine gaskiya ya alam zai san butlan hadhil iftira'at bacin waɗannan ƙirƙire-ƙirƙire da ƙarya la anna sahaba domin sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu khairal khalqi ba'da al-anbiya sune siyayyan halittu bayan annabawa Allah ya yi musu shaida da amana ya yi musu shaida da gaskiya ya yi musu shaida cewa su yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'imin ya yi musu shaida ashidda'u ne al-kufari rahama'u ne bainahu ya yi musu shaida cewa ba sa fiti tasarransu a kan abinda yake umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya wanda Allah ya yi musu duk waɗannan shaida sannan kuma za su zamanto bayan manzon Allah su warware wannan shaida da Allah ya yi wanda Allah ya tsarkake shi ya masa shaida ba ka samun sa a lalace wanda za ka ga ya lalace ko da ya shiga tawagar mutanen kirki daga baya to za ka samu baya da shaida cikakkiya daga Allah subhanahu wa ta'ala don Allah baya shaidan abinda bai san ƙarshensa ba Allah akwai wanda bai san ƙarshensa ba ne ya san ƙarshen kowa inda ya san ƙarshen kowa ya mutu shaida da amana da gaskiya ya kuma daga baya za a yi magana akan cewa sun haƙi kuma Allah wannan a'udhu billah wannan mummunan magana ne wannan sukan Allah ne ma subhanahu wa ta'ala Allah ya shaida wa abu da gaskiya da amana kai daga baya ka zo ka koki wannan abu kuma na gaya muku ya isa aya ya ishe mu aya wanda Allah ya yi shaida gare ta daga sama cewa abinda aka jefe ta da shi na ƙazafi ƙarya ne yace kuma kar a sake wannan magana yace kuma wanda kar in dai mutum mumini ne kar ya sake wannan magana sai zama masu kukan sun dawo suna sake wannan magana ai kaga da kan daga nan Allah ya tabbatar mana da cewa ba mu ba mu ne bane masu zagin ka to Allah dai ya sani mu muna fa'a ne don kukutar da kanmu daga shiga cikin wani tawaga wanda za mu bari alalata al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wani son rai ba ba dan tarkatar da gaskiya ba wayannan sahabbai sune yayyan arni wanda manzon Allah ya mutai da khairul quruni arni kuma ladina yununa wanda da sune al'umman duniya suka daukaka wanda sune suka riko mana addini da qur'ani da hadisi da ayyukan manzon Allah a kirjin su suka zo suka isar mana inda wayannan mutane an ce sun yi hadisi to waye zai kawo mana duk abin da yake hannun mu kenan sai mu shiga sarka a kansa tunda wanda aka suka kawo mana an ce sun yi hain na matsayin sayyidina Aliyu game da khalifancin wanda suka gabace lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu Aliyu karramallahu wajahu ya kasance yana cikin waɗanda suka yi manzon Allah wanka suka sa masa likafani kuma aka zo aka yi ta sallatansa saboda ba a sallaci manzon Allah kamar yadda ake sallatan sauran gawawaki ba a sallace shi a matsayin a tara jama'a a sa limami ɗaya ya sallace shi ba sai dai waɗannan su zo su yi sallah su tafi waɗannan su zo su yi sallah su tafi shi ya sa aka bar gawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na lokaci mai tsawo saboda kowa ya zo ya samu damar sallah ba za a zo a ce kama kara kai an yi an gama dan haka aka bari kowa ya zo ya sallace wasu makiya Allah kuma suke ta ai an je ta maganar mulki amma bar gawan a yake kauli dilla sajidan Allah ya ro wannan rashin hankali wai an bar gawan a yake to ina sai da na Aliyu yake shi ma ya bar ta a yake dan an ce an je maganar mulki an bar gawan amma an dace ko sallah ba a mata komai to shi ma sai da na Aliyu ya je maganar mulki sayyidina Abubakar sayyidina Umar da sauransu suna zaune wajen ta'abiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a gaya musu kan a sakifa an je mutane ansaru mutanen madina sun haɗu a can suna shawarar za su naɗa khalifa su ma ra'ayinsu ansaru shine ai wayannan dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a wurinsu duk ba su cancanta ba kuma suna da hujjar su da ke sa suke faɗan haka ko sa'adu da sauransu suna da hujjar su hujjar su shine su ne suka je suka samu waɗannan mutanen sun kiyarda su ji sun ba shi baya suka je suka karɓe shi suka masa mubaya a kan mutuwa ƙarshe suka ɗauko shi suka dawo da shi garinsu suka girmama shi suka tsare shi suka ba shi protection da security suka yi yaƙi tare da shi har sai da ya nasara a kan wannan addini don haka a ra'ayinku su ne ya kamata su riƙe addinin don ba su amince ba waɗannan da suka zo suka shiga daga bayan nan ko ƙarshe daga baya su koma kan ra'ayinku su ƙi bin asalin abin da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba saboda haka su ansaru suke ganin su ne aula tunda ma Allah ya kira su ansaru ko almuhajiruna ta al-ansaru to su ne mataimaka su ne taimako lokacin addinin na danye babu wani wanda ya tsaya masa suka tsaya suka dawo da addinin garin su suka kare shi suka bashi komai na kariya suka yi yaki mutanen suka biyo shi daga garin su suka zo har Makka za su yaƙe suka tare suka kore suka yaƙe suka yi nasara a kan su kuma suka bi shi suka je har suka raka shi har garin ya je ya ci garin ya dawo hannun musulunci da haka sai suke ganin wannan aiki da suka yi ai ya kamata su ya kamata a ba su jagorai to shi ne suka taru a sakifan bani sa'ida suna kokarin naɗa shugaba to sai aka kawo labari sai su sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka tashi suka ce mu je mu same shi ya kamata su yi haka ba suka je suka same su suka musu magana yaya za ku yi haka ai mu muka taimaki annabi mu ne menene to a lokacin sai Abbas yace ma sayyidina Ali ka tashi mu ma mu je sai ce a tunda mu muna tsaye muna gadin gawar manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo barka mu bi ko ka ce an baka ayake ya barka kenan ko ba haka ba ya ji so me barka ya ji su ba yace ba za mu barka zai su ba sayyidina Abbas ki kar ku je ki yanke wata shawara ba ma ne tunda Abbas ba fanta ne yace kar mu je ki yanke wata shawara ba ka nan ba ma ne yace shi dai da ne ba wannan abin da Imam Ali karama Allah wajahu ya faɗa ke kuma haka Allah ya hukunta domin da ake sayyidina Aliyu ya je Saqifa an zauna da shi aka yanke shawaran nan ya bi shawaran Abbas da mun huta wata kila ko da yake fitina ba a hutawa daga gare ta amma da shi aka je aka yi komai aka ce to ayi mubaya'a wane yayi mubaya'a a lokacin duk aka gama kaga da ba a samu wannan damuwa da ake samu to yace ba zai je ba su kuma da suka je suka haɗu da manya-manyan sahabbai ansaru da muhajirin suka ce to aina hanul muhajirun wa antumul ansar kullum Allah in yana magana yana gabatar da mu akan al muhajirun sannan a ce wal ansar saboda haka Allah ya gabatar da mu akan sannan kuma mu ne muke da dangantaka na jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun taho tare da shi a matsayin masu hijira wa'anda batu musulunta ba wa'ancan ku rabu da su amma mu dai tare da mu aka yi hijira aka zo garin karshe dai aka yi dialog suka ce to sayyidina Abubakar ya ce to sayyidina Umar ba ni hannunka in maka mubaya ya ce a ina jin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kai ba kai sallah ni ba zan yi ba kai ne gaba kullum ana cewa kai da abokinka kai da abokin kai da kai ne za ka zama khalifa sayyidina Umar ya yi masa mubaya'a sauran sahabbai duk suka taso suka yi ta mubaya'a wa sayyidina Abubakar daga nan kuma labari ya yaɗu a Madina cewa duk an yi mubaya'a wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wannan yanda abu ya faru ke duk kuma sayyidina Ali yana nan wajen gawa manzon Allah da ake zuwa ana sallah da daidai da daidai da daidai da jama'a sai labari ya zo musu cewa an yi mubaya'a har da duk sahabbai da muhajiru da ansar sun yi itiraji sun yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a na'am وكان علي بن مسلم رضي الله عنه بايع في المسجد في سيدنا علي yana daga cikin wanda shi bai yi mubaya a can ba sai da sayyidina Abubakar ya dawo bayan kwanaki a masallaci ya masa mubaya ya dan jinkirta mubaya a saboda ya tuntubi ra'ayin sayyidatuna Fatima radiyallahu anha alaiha salamullahi وكان بين يدي الصديق كغيره من امراء الصحابه tun daga lokacin da ya mubaya'a kuma ya zama kullun yana gaban sayyidina Abubakar a cikin masallacin manzon Allah a abinda zamu kwatanta kamar zaman fada manya manyan sahabbai da suke tare da sayyidina Abubakar a matsayin manya manyan mazauna fada tare da a matsayin manya manyan wazirai to sayyidina Ali kullun tare da shi ake in ba dan haka ba ai da shi da yayi fiji ne da sai koma gidansa ba zai rinka zuwa ba kwata kwata ba za a launa da shi ba yara da ta hu fardan alayhi wanda yake ganin biyayyar sa da sayyidina Abubakar farilla ne a kansa kuma yana fil yana wajabta wa kowa yayi biyayya gare wa habbal ashiyai ilayhi kuma shine mafi soyayyen abubuwa zuwa gare shi falamma tufiya Abubakar lokacin da sayyidina Abubakar ya rasu Umar ya tsaya da kalibanci da wasiyar sayyidina Abubakar zuwa ga Umar sayyidina Ali bai wani tantama ba kira na farko farko da suka yi mubaya'a wa sayyidina Umar da ya san yin mubaya'a wa wani baki ba kafinci ne kamar yadda wayancin suke faɗa yau da zai yi mubaya'a ya rinda kenan ba zai yi ba kuma har yanzu ya sake mubaya'a kuma wanda yake babba na bayan sayyidina Abubakar ba zai yi haka wa kana ma'ahu ya kuma zauna tare da sayyidina Umar yushawiruhu sayyidina Umar na jawatan sa fil umuri cikin al'amura iri-iri. Wa yuqalu innahu istaqadahu fi ayyami khilafati. An ce ma Sayyidina Umar ya nada Sayyidina Ali a matsayin alƙali a lokacin khalifanci. Wa qadima ma'ahu min zillati sadati umara as-sahaba ila al-sham. Tare da shi suka je yaki Sham tare da Sayyidina Umar. Yabi Sayyidina Umar cikin rundunar yakin da suka je suka yaki Sham. Wa shahida qudratuhu bil jadiya. Ya halarci lokacin da Sayyidina Umar ya yi kuduba a wani gari da ake cewa Jadiya a kusa da Sham. Lokacin wannan mata ina Umar lokacin da aka soki Sayyidina Umar ja'al al-amr shura fi sayyidina Umar yasa al-amarin khalifanci ya zama shawara fi sittatin a cikin safai guda shida ahaduhum aliyu sai daga cikin su sayyidina aliyu ne da su abdurrahman ibn auf da sauran wa kullata minhum bi usman wa ali karke suka zo su hudu daga cikin su suka janye suka ce su ba banda su a ciki sai da na Umar kuma dan ka san ba ne san zuciya bane da yawa safai suka ce danka Abdullahi ibn Umar ya zama khalifa yake a shi ya zauna cikin mitin din amma banda shi yace ba za a nada shi sarki aka ce a bar mutum biyu duk safai suka yi ittifaki mutum biyu dai duk su suka fi cancanta shine sayyidina Ali da sayyidina Usman. To sai ƙarshe aka rasa ya za a yi a tantance duk da sauran safai sun ce mutum biyu sayyidina Ali da sayyidina Usman. To ya za a yi a tantance a ce wane a bar wane ba tare da wani dalili ba ainihin ma da akwai matsala ko? To don haka duk safai irin su Abdurrahman ibn Auf ya suka ce suka zauna suka yi shawara sai suka fito suka ce to sayyidina Ali ne gaba amma za a yi wani sharadi suka zo kama hannun sayyidina Ali aka ce sayyidina Ali mun yi bai'a da kai akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan sayyidina Abu Bakar da sunnan sayyidina Umar ko abinda su suka lura da shi ba san zuciya ba ne tare da wani san suke yada ai san zuciya ne me yasa za a kawo wannan sharadi kaza kaza su abinda suke lura aya ce balle ma suke hadisi ne su suka kirkiro hadisin a'a aya suka lura da ita shi kuma sayyidina Abi ko bai fahimci inda suka dosa ba ko ya fahimta wallahu a'lam su aya da suka lura da ita ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa me قول الامر في جنته ده هذا ابو النبي صلى الله عليه وسلم اطيعوا الله اطيعوك على كتاب الله واطيعوا الرسول واطيعوك على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واولي الامر منكم اطيعوك على سنه ابي بكر وسنه عمر كلا ابو النبي صلى الله عليه وسلم كرم فهو ده ابو النبي صلى الله عليه وسلم ولن نيمن فان شي كما سيدنا علي ان فهمت فتكركتا shine cewa aiki mujtahidi ne kuma shi ne babban malami kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Umar duka suna zuwa sai konzalin insa su karbi fatawa a gurin sa lokacin da suke khalifofi don haka a matsayin sa na mujtahidi yaya za a ce ya yi koyi da wani mujtahidi kuma fahimtar sa ce to haka dai Ali radiyallahu amran kana mas'ula dai haka yace a sai ce o sai ta ubai uka ala kitabillahi wa sunnati rasuli sai ya tsaya a sai ce wa sunnati Abu Bakar wa sunnati Umar shikenan suka ce to mun ji sai suka ce Usman zo ubai uka ala kitabillahi wa sunnati rasuli wa sunnati Abu Bakar wa sunnati Umar sai ya ce na'am ubai uka ala kitabillahi wa sunnati rasuli wa sunnati Abi Bakar wa sunnati Umar sai aka daga hannu da aka ce Allahu Akbar dalilin da sayyidina Ali bai zama khalifa bayan sayyidina Umar ba da ya karbi wancan ka'ida da shi ne khalifa bayan sayyidina Umar sayyidina Ali ya yi murmushi yace to wannan dai an yi mun wata wayo abin da ya fada kenan shi ma iya abin da ya fada kenan yace wata wayo dai aka mun shi kenan ya gaji yace yayi mu baya aka tsaye yanda aka san sai da na abin da dauke yake wallahi ban yarda ba ya dauki takobi yace sai na yake inda abin ya saba wa addini ba zai yi wani wasa iya abin da aka yi kenan kuma haka ya zauna sayyidina Usman yana khalifa kuma shi ma yana masa biyayya domin cikin wannan duka ba wani fanje fanje fitowa ake tsaro tsaro a ra'a wa kowa gaskiya li halaka man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyina ni ba zan koyi muku a ga yadda aka yi a ayi ta abin da aka yi kenan kuma mu mun sani bisa gaskiya sun yi ne bisa gaskiya su iya ijtihadin su kenan kuma ba saba wa alqur'ani ba wanda yace sai dai Allah ka kada aya ko kuma za su ce wannan ayar ma ba ta cikin qur'ani sai shi kenan atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri min to shi kuma malami to inda aka fito masa a fatawa ana iya fito masa ta bai 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 gane ba ko ba haka ba kuma shi kenan dole haka za a hakura kuma ba za a samu mafitan ba sai an ji ta irin wannan tunda dole ya ji ta guda daya an gane wannan shi ne kuma abu ne ya riga ya faru ya wuce ko wallahi duk wannan abin da ake yi tun da ka ga shekara dubu dubu daya da dari hudu da ishirin da biyu ko? Ko? Da arba'in kai da arba'in da biyu dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu yawa har yanzu wayannan masan sai sun mallaki duniya ta kuma karkashin irin fatawan da shawarin har yanzu ko rabin dingin duniya ba su taɓa mallaka ba sai yanzu kuma duka Allah yana son addinin baya son addinin sa shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu har yanzu dukunna ba a samu addinin ya inganta ya samu hanya mai kyau ba sai daga baya sai dutse ne ya zo kawo addini mai kyau mutane su gane da wata hanya kawai ayatullahi Khomeini ya yi wata magana mai ta hankali da san baya cewa wani tafi ka umar tsarkana laha ma ka sabar wala kuma ka sabar yace a dawo kawai a ci gaba a yi ittifaqi a zauna lafiya a san wannan ne in maza ba ne da bayan ta kwayar ya nace amma magana ne dinin cewa a kafa tutar yace shi tutar sai da na Abubakar da sai da na Umar in ma da kiya dai ma bai da ya fada yace ba addini bane dan haka shi yanzu ba wannan ne a gaban sa maganar musulmi su dawo su hada kai ko da an ta da haka da alhamdulillah amma ina abu da ya nuna ba haka bane rigimar dai ake so lallai lallai sai kowa ya dawo ya ji wancan fahimta wanda kuma ba zai taɓa yiwuwa ba na'am fa sami'a wa ata'a sai sayyidina aliyu fa qaddima usmanu ala ali aka gabatar da usmanu akan ali fa sami'a ya ji wa ata'a ya ji falamma qutila usmanu lokacin da aka sayyidina usmanu yawmul juma'a a ranar juma'a adala an-nas ila ali wa bayyana sai mutane su karkata zuwa ga sayyidina ali suka nemi su mu baya ali wa qadim sana aliyun min ijabatin saboda kawarijawa sun zo sun kashe sayyidina usman sai kuma sauran sahabbai duk gaba daya suka ce ai maza maza a nada sayyidina ali me yasa suka ce ai maza maza a nada sayyidina ali ko ku za ku iya bada amsa me yasa fitina ga ta riga ta tashi an kashe Usman ba ku bani amsa ba kar amma dai ai an an dade da barin magana ya bari na na ai to ya ta mu wanda su kai ka ta ba ka bani na yawa yawa to kun ji amsa
ai da ma duk sun yi mutane biyu ne sahabbai suka yi ittifaki sun tantance
su yi kalibancin nan ko
kuma duk sahabbai suka ce duk wanda aka bayar yayi to sai aka samu ɗaya rinjaye akan ɗaya to yau ɗayan ya rasu waye suka tantance za a zo a sake wani mutum kuma a ce a ture shi ne ko babu wannan shine adalcin sahabbai kawai su zaba wanda ya tantance dai dama shi ne ya fi cancanta sai suka zo suka yi kallazo suka zo suka zaɓe to hamsa na aliyu sai da na aliyu ya ce ku duba wannan inda sai da na aliyu tuntuna haƙuri yake yi da wasiya a kansa yana jira wanda za a zartar da wasiyar nan da aka yi masa daga Allah ko kuma da akwai umarnin manzon Allah a kansa an kidantarwa ne yanzu ga rananta an zo za a zartar eh yaki ba zai ce ba amma sai yaki samtana alimi ijabatin yaki hatta takarrara qawluhum lahu har fadin su gare shi kan sa go mu sarawa mu ta mubai'a suka taru yaki wa farra minhu sai ya gudu ya guje su ila ha'id bani amr ibn mabdul zuwa wata gona ta amr ibn mabdul ya guji mutane ya kulle wa aqala qababahu ya kulle kokansa waja'a an-nasu sahabbai suka zo tani fatarqu albaba suka yi tabbuga kofa wala ju suka nace suna cewa ai wallahi sai ne za mu kai mu sai ba ku bani ana da lafiya ba sai yanzu ana rikiciya ta so kuma ku zo ku bani yace a to kun ga ace ba waji bane kuma ba wai an hana shi abinda da zai ce annabi ya ce ku bani Allah ya ce ku bani kaza 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 kuma ba dama ma in ya ci ma ya saba ma umarnin Allah da ya san Allah ne ya ce a bashi manzo Allah ne ya ce a bashi amma sai ya ja ya dauki abin a fassarar ra'ayi ra'ayinku bai nuna in yi ba tun shekara da shekaru sai yau wajen shekara an doki shekara wajen talatin ishirin da yan kai sannan za ku zo ku ce in zo in zama kalifan ku bayan rikiciya ta abin da ya faɗa ke faja'u ma'ahu bi talha dan haka sahabbai suka je suka ce ba wanda zai saurara sai an kawo mutum sai aka je aka kira talha ibn ubaidillah wa zubair aka kira zubair ibn al-awwam aka zo da su wajensa fa qalu lahu suka ce masa inna hadha al-amr ya ali wannan al'amari la yumkinu baqa'uhu bila amir ba zai yiwu ya tafi a haka ba mu da sarki ba ko me yake daga he daga baya amma dole a naka shugaba kuma ba wanda ya tantanta ce kai alam yazalu bihi ba su buce ba suna ta dauko masa hujjoji hatta ajaba radiyallahu anhu har su kunna ya mai da ya yarda ya ba da hannunsa su kai masa mubaya'a yadda Allah ya tabbata gare shi wasu suka ce kai bai yarda ba ma har sai da kawariya da suka ce sayyidina Usman suka zo wurin menene yake ba ruwa ai an ce Ali ya ba da hannu a masa mubaya'a ne to ku bari shi ma mu kace shi wannan kawai in dai ba zai ba da hannu ba shi ma mu kace shi mu haɗa shi da Usman din kawai su tafi sannan sayyidina Ali ya ga yadda fitinan take sai wayannan mutane in ba na ka ci shugabancin nan a yi san yadda za a yi maganin su ba za su kawo tarzoma sai ya karɓa aka masa mubaya wannan yadda sayyidina Ali ya zama khalifa ke fadailuhu martabobin sayyidina Ali wanda duk abin da mutum yake yi anan ya dame game da cewa kamar yadda na faɗa a wancan majalis ya dame shi game da cewa ko sayyidina Abubakar a ganin sa bai yi daidai ba a wani wuri ko sayyidina Umar
daidai ba a wasu wurare ko sayyidina Usman daidai ba a wuri kaza da wuri kaza to yau alubalanka daidai na Ali ne ya sake ba idan ka zo bayan sayyidina Ali kana cewa sayyidina Abubakar daidai ba kuma daidai kin har yanzu ba a gyara ka ba to baka da kunya tabbas kai munafiki ne har sayyidina Ali zagin sa take kun fahimta ina san wannan nukusar a fahimce ta sosai kai ne da mabiyanka suna son ka suna ganin wanda suka gabace ka duk abin da suka yi akwai kurakurai a kuma duk abin da suke gani yadda za a yi maganin kuskure nan tuntuni kai ne ya kamata a ba ka ba a ba ka sai Allah ya kawo lokacin da gabaki ɗaya yanzu an tattara an ba ka to kuma har ka gama naka jagoranci har ka bar duniya sai bayan ka bar duniya so ɗan can mutane naka suna ta cewa har yanzu kurakuran nan na magabatanka har kai ka gama ba a gyara su ba a rashin kunya munafunci ne dan suke cewa ba a gyara su ba sai ce baka baka gyara iman to kana maka lifa kai ne shugaba kuma dai da jiman da kuke magana iyakacin da yake kyam ne duk sauran duniyar mu kuje tana hannun sayyidina Ali rigimar Muawiya ta tsaya a yankin Sham Siriya yanzu da kuke ji amma su Iraki su yankin Iran su Daifa Yaman Misra da duk duniyar musulmi tana hannun sayyidina Ali to sai aka ce zuwa ina Abubakar ba a yara har yanzu ana ta zargin sayyidina Abubakar bai ba da gadan Fatima su ba kuma gonan nan ne ta to sayyidina Ali me yasa bai karba mata ba shine mijinta kai baka da haƙi ya fi ka haƙi gadan matarsa ne bai karba mata ba dan haka irin wayannan abubuwa duka shigantaka ce kawai sayyidina Ali ya yi alhamdulillah da sayyidina Ali ya rasu da yi khalifanci ba wayyo Allah da yanzu ba mu san yadda za mu saka mu ba mu san yadda za a yi ba to yayi kai ba shi ba tukunna bayan yayi yayi shekaru sannan ya rasu ɗansa ɗan Fatima Imamu Hassan ya yi kalibancin na wata tila shi ma bai karɓa mata ba bai da ɗansa ya zama kalifa ƙarƙashin duk musulmin duniya suna ƙarƙashinsa wata tila yana kalifa kar kuma ka ce yaro ne an bi ƙarfinsa shekara 16 a lokacin da wani ana cewa yara sai ila ta babu aljanna wasu mai zuwa sai ila ta babu aljanna har yanzu suna ganin kamar suna yin na hakan da wani da suka tun lura su suna yara ne ina to kuma yayi galibancin nan bai karɓa mata ba har yanzu haƙoƙin ta duk bai karɓa mata ba kuma suna nan tunda gona ne ake magana ba za ta tashi sama ba ko ba sama ba sai shi ke nan ga gonan nan na fada na karɓa na mayar miki kayan babanki ne na baki gadon tun sai na Ali bai karɓa mata ba ka zarge shi a matsayin mijin ta ne baya da kifi to ai zaranta ah to son kai ne kawai da ne bala'i da fitina an gane na'am kifi kon sayyidina Ali karama Allah wa jauna karfe nawa ne na karfe nawa ne yanzu kana saura a ya kamata ni ne yake saura to bari mu dan tsinta ka dan a minti 7 duk sai mu abu imma ana maganar sallah kar ai ko da yake dai sallan isha'i ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma har sai da sabai suka yi yange diye so yace innahu la waqtu hala wala an ashka ana ummati
a ungun dai mu takai takai ta na'am na farko abin da yasa zamu dole sai mun yi wannan shine azab na sayyidina abubakar mun faɗi darajoji sayyidina abubakar to nan in muka tashi muka yanke a nan to mutanen ka za su ce kaga ma ba su san a san darajojin sayyidina aliyu an faɗi na sayyidina abubakar ba a faɗi na sayyidina aliyu ba na farko aliyu shahidu sayyidina aliyu ya yi shahada shahada ya yi don haka ya yi daidai da sayyidina umar shi ma shahada ya yi an karɓo daga abi huraira abi huraira ne ruwai to wanda ake ta zagin sannan ana ce mai kwaɗayi tuwo mai kaza kaza mai kaza kaza to shi ya ruwai to wannan titi ko ina kiyayya babu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana aliyun aliyu ya kasance da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da Talha da Zubair suka hau kan dutsen Hira fataharrakat as-sahara sai fannan tayi motsi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ihda na sufai kogon Hira wa ma alayka illa nabiyyun ba wanda ke san ka sai annabi aw siddiqun ko siddiqi aw shahidun ko shahidi wayannan duk shahidai ne Usman shahidi Aliyu shahidi ne Talha shahidi ne Zubair shahidi ne duk an tattara su a cikin shahidi Umar shahidi ne duk an tattara su a cikin shahidi Sayyidina Abubakar shine siddiq manzon Allah fa nabi hadisi na biyu Aliyu fil janna waye ya ruwaito wannan wanda ya ruwaito wannan shi ma Abu Hurairah ne قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر في الجنه ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه سيدنا عمر في الجنه وعثمان في الجنه سيدنا عثمان في الجنه وعلي في الجنه سيدنا علي في الجنه حديثي نوكو نفللول سيدنا علي لا يحبه الا مؤمنون تو ابو هريره ne ruwaito wannan ba me son man sayyidina ali sai mu'min ولا يبغضه الا منافق با ne kin sayyidina ali sai munafiki ana fakewa da wannan hadisi a ce ai sayyidina abubakar ba ya sonsa sayyidina umar ba ya sonsa ƙarya ne babu kiyaya tsakanin sa da sayyidina abubakar babu kiyaya tsakanin sa da sayyidina umar babu kiyaya tsakanin sa da sayyidina usman har muawiya ma babu kiyaya irin ta gaba tsakanin su da juna ba dan karancin lokaci ba da ya mun zo inda ma sayyidina muawiya yake cewa aka kakkaranta masa yasa aka kakkaranta tarihin sayyidina ali ya fake da kuka yace wallahi yayi matifitin mu amma wannan fahimta irin ta cewa ai shi a ganin sa sayyidina ali yana madina a zuwa kan sayyidina usman yana kadauki yana mayaki yana kaza kaza kuma mutane suka je suka ce masa ai shi ne yasa ai shi kuma yana kyan kai ko nan da Maiduguri ne balle maganar ya wuce haka ko nan da Maiduguri ne aka sai maka ai abuji ai wane yana nan an yi kaza aka tafiyar da labari aka kai maka yaya za ka ɗauka mutumin nan kuma kana da jini da shi kuma aka ce wai ya gaji da jira ne makiyansa ba su ce ya gaji da jira ya ga sayyidina Usman ya ɗauki tsawon lokaci na ana aliyan an sako daga Ali radiyallahu anhu qala yace wallazi falaqal habbata wa farra'a an-nisma na rantse da wanda ya kankare haf ya kinkiri bayan hafi wanda ya fito da halitta innahu la ahadu nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi alqawlu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi al-ummi annabi ba ummi ilayya zuwa gare ni annahu cewa lam yanda lamari yake la yuhibbuni illa mu'minu ba wanda zai ji yana so na sai mu'min wala yabghuduni illa munafiqun ba wanda zai ji yana kina sai munafiqi hadisi na hudu manzilatu aliyyi min annabi sallallahu alaihi wasallam martaban manzon Allah da wajen aliyyi daga sa'ad dan abi waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khallafa aliyyan kuna abi talibin sai garwati Tabuka maza Allah ya sake zama khalifan sa a yakin Tabuka ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ala ya rasulullah sai sayyidina ali ya ce ya manzon Allah wa khallifuni fil nisa'i wasiyat zaka je yakin Tabuka ni kuma ka barni a Madina in yi buci shugabanci yara da mata fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa yanzu ba ka son ka kasance a matsayina kamar matsayin annabi Haruna da annabi Musa gaira annahu la nabiyya ba'di sai dai babu annabi bayana wayar wato wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sune mutane sayyidina Ali za su rubuta wannan sai gashi abinda annabi ya faɗa a kansa na biyar daga tsari dan Abi Waqqas lokacin da ayan nan ta sauka wa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali da Fatimatu da Hassan da Hussein yace Allahumma ha'ula'i ahli Allah wa'annan ne iyalaina wayar wato wannan hadisin Muslim inda ana kin sayyidina duk wannan hadisin da suke nuna sayyidina Ali na daraja kaza ahlul sunnah ne suka ruwaito su wanda ake cewa makiyansa ne na shida Ali yuhibbullah wa rasulahu Ali yana son Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suna son arwaito daga Salih dan Sa'ad ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayatin Khaybar ya ce zan bada wannan tuta gobe ga mutumin da Allah zai bude masa garin Khaybara wannan mutumin yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa sabai suka wuni sai suka kwana kowa yana fatan gobe da safi Allah ya sa annabi ya bashi wannan tuta sai da Umar yace ban taba son mulki ba da shugabanci ba sai wannan rana shikenan sai da aka waye gari manzo sallallahu alaihi wasallam ina Ali ibn Abi Talib sai sabai suka ce ya rasulullah ai idan sana jiyo yana fama da ciwon ido yace ku kira shi dai a hakan aka kira shi yace kawo idanun ya kawo idan ya masa tofiya idanun kawai sai idanun ya warke ya ji ma sauran kai sai ya bashi tuta ya je kuma ya ci Khaybara ya bude wannan hadisi wayar wato shi Bukhari da Muslim inda suna munajinci suna koyi gaskiya za a rubuto mana wannan ba za su rubuto ba na bakwai yana daga cikin Ali yana cikin adilan alqalai an karɓo daga Ali karamallahu wajahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni Yaman shine wanda na faɗa muku nace ya manzo Allah innaka tab'athuni ila qaumin hum asanna minni sai zaka aike ni wurin mutanen da sun fi ni shekaru li a tsaye bai nan da ma'al qali da kanin su qala yace izhab deka fa inna Allah ta'ala sai tabbitu lisanaka Allah zai tabbatar da hankalin ka waya hadisi albakai sai da zuciyarka wayar wato wannan hadisi Imam Ahmad da Nasa'i inda ba su san su sa rubuta na takwas anta minni wa ana minka daga Barra'u dan Azib sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali anta minni kai nawa ne wa ana minka ni ma na ka ne wayar wato wannan hadisi Imam al-Bukhari da kuke zagi shi ya rawaito wannan hadisin da bayan san sayyidina Ali ba zai koye ba ya ki fada daga habashi dan junada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya fada aliyun minni wa ana min aliyin aliyu na wani ni na aliyu ne la yu'ti anni illa ana aw aliyun ba wanda zai mika mun amana ta da na karba a hannun mutane sai dai ni da kaina ko aliyu wayar wato wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi ya Allah kamar yanda muka takaita ba dan mun gama ba akan sayyidina Abubakar a takaice dai mun ga matsayin sayyidina Ali a wurin ahlus sunna wal jamaa ba ahlus sunna kawai ba mun ce ahlus sunna mukan ce wal jamaa ba irin wancan ahlus sunna ba duk ahlus sunna kawai suke cewa babu jamaa ne wannan ahlus sunna wal jamaa wanda in mun ce ahlus sunna wal jamaa abinda ake nufi dan mutane su waye shi ne dukkan wanda suke kan mazhabobin nan guda hudu ahlus sunna wal jamaa mazhaban malikiya a cikin su da Shafi'iyya, da Hanafiya, da Hanbaliya. Duk wayannan sune Ahlus Sunna wal Jama'a. Idan kuma ana magana wajen tauhidi ne, to tauhidin mu na Asha'iriyya da Maturidiyya duk Ahlus Sunna wal Jama'a ne. Idan ana magana wajen hadisi ne, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Abi Dawud, Nisa'i, da su dukkan waɗannan littattafai, Matani, Musnad Ahmad, Musnad Abu Razzaq, Musnad gajinan dai Matani waɗanda suke da nasu Imam Shafi'i da sauransu da Muwatta Malik, duk waɗannan bangaren hadisi sune Ahlus Sunna wal Jama'a. Allah ya sa mu dace. Allah ya tsara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsara mana san ahli baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsara mana san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsara mana san magabata nagari da waliyan Allah zabaku albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare mu daga dukkan fitinoni. Allah karkata la taj'al rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Allah karkata mana mugun kudiri da shaki da fate akan waɗanda duk suka gabata muminai bayan Allah na gari. Allah mun yarda bayan ka ne na gari, kuma in ma akwai wanda ya kuskure, mun yarda mu ne manya-manyan masu kuskure, kafin ma mu ce za mu gano kuskuren mu. Mu namu ne su damu, kuma mun san su. Allah ka ce ka yaje mu, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga masu laifi waɗanda suka zo daga bayan baya su shiga aljanna. Sai ni ga mun waye da shiga aljanna baya da laifi ko ɗaya? Sai ni mun ga Allah ko ma haka ba? Saboda haka mu da muke da duwar wadin manya-manyan duwar wadin laifi a kan mu, yau za mu iya daga idanun mu har mu kalli wani bawan Allah na gari wanda ya hana idansa bacci, yayi haddace alqur'ani da ka lokacin da babu abu rubutu, ya sha wahala, ya rinka daura wasu kafafan suke daura tsumma ba takalmi, za su je jihadi ana taka zafin rana, ana taka duwatsu, wallahi ba takalmi, sai su dauki tsumma kafan na jini, sai a dauki tsumma sai a yi kaman an daura yambo. Haka za a nan da kafa, a nan da kafa, da haka ake tafiya ana bin manzon Allah cikin duwatsu da zafin rana, ana zuwa a yi jihadi a shigar da mutane musulmi. Waɗanda suke wannan abu a ce wai yau su ne abun zafi, su ne ba su yi gwaninta ba, su ne ba su zo addini ba, su ne makiya addini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kar ka fitine mu da wannan bala'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ublik wal qasim lima sabaq nasir al hajj bil hajj wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi hasa kadirum kidaril aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.